Akalla mutane 16 ne, ciki har da wani basaraken gargajiya, ƴan bindiga suka hallaka a wani sabon hari da aka kai kan wasu ƙauyuka 6 a ƙaramar hukumar Logo da ke jihar Benue. Bayanai sun nuna da cewa ƴan bindiga sun shiga ƙauyukan ne da asubahin jiya Asabar, inda suka rika bin gida-gida suna kwasan kayayyakin ƙauyawan, suka kuma harbe mutane 16, ciki har da wani shugaban al'umma. Duk ƙoƙarin da na yi don ji daga bakin jama'a, ƴan sandan jihar Benue ya fitura. To sai dai a wata takarda da kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Benue ya aike wa manema labarai, ya tabbatar da mutuwar mutane 10 ne a sabon harin. A harin da ake ciki dai, dubban jama'a ne ke gudun neman mafaka a sassa daban-daban na jihar ta Benue da Nasarawa. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa, Barista Zakari Zamani Alumaga, ya ce damun cewa kimanin 'yan gudun hijira 16,000 ne ke samun mafaka a ƙananan hukumomi 2 da ke makwabtaka da jihar ta Benue.
Adadin su sun yi wajen 16,000, yanzu nan suna warwatse a musamman wajen local government guda 2, wato Tsayana local government da Awe local government, da buga kai musu agaji. An kai shinkafa, doya, gari, kwaki, wake, manja, shuga, gishiri, da kof, da ita kwano kanta da su bokatai. Sannan kuma an kai katiba da tabarma. Gwamnati har yanzu ta kai mota na asibiti mai tafiyar gidanka don a duba ko an samu rashin lafiya da sauransu a sannan a filistani.
To wani hali 'yan gudun hijiran suke ciki yanzu haka?
Su ba tsoro zai kada abun da ya zo ya shafe wata jirgin. Abin da yake akwai gini duka wayannan manoma ne da yawa, mafi yawa. To sun suna tsoro ne abincin da sun riga sun riba daga gonakinsu, ko sun bari a gonan ne, ko sun kawo gidaje ne. Idan wannan hargitsin ya taso haka, dama abincin da yake ban kamata wuta. To su wannan ne yake ba su tsoro da yawa, watakila ba ma gidajensu ba.
Akwai tanadin da gwamnati ta yi don samar musu da tsaro su ma a wurin?
Deputy Governor nan ya tafi gurin Saudiyu, Minista of Interior ya zo ya tafi gurin da kanshi ya zaga kan Deputy Inspector General of Police Operations wani Abdullah Tashak, an shi ma kanshi ya zo ya buɗe gurin. To duka wayannan sun same jami'insu sun tafi sun je sun mamaye wuri dai a gurin. Wadancan labarin shi ya sama shi rigicin an miji bai riga ya shiga na tsawon.
Gwamnatin tarayya dai ta aike da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana sake aukuwar rikici a jihar ta Benue. A daidai lokacin da gwamnan jihar Samuel Otom ya ce a yanzu haka akwai gawarwakin mutane 49, cikin mutane akalla 50 da aka kashe kwanaki 6 da suka gabata a jihar ta Benue. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.